Bye. My young Korea. Wasu magoya bayan jam'iyyar APC a jihar Borno sun bayyana fushinsu kan zargin dora musu dan takara sabanin wanda suke bukata ta hanyar yiwa gwamnatin jihar Ihu. Shin yaya masu fushin baki suke hasashen alƙaluman ƙuri'un zabe na jam'iyyar PDP bayan ficewar gwamnati Wike daga tawagar yakin neman zaben ta? Jama'a assalamu alaikum.
A farmakin ba.
Wasu hotunan bidiyo da suka karaɗe shafukan sada zumunta kenan da suke nuna yadda wasu magoya bayan jam'iyyar APC suke yin sowa ga lokacin da gwamnatin jihar Farfesa Baba Gana Umar Zulum ya kai ziyarar aiki a ƙaramar hukumar mulkin biyu a farkon wannan makon. Rahotanni na bayyana cewa matasan na bayyana fushinsu ne kan ɗauki dora da aka yi musu na wani ɗan takarar majalisar dokoki saboda yana da goyon bayan gwamnan da mataimakinsa. Lamarin da ya sa ma ɗaya abokin takarar tashi ya sauya shekara zuwa jam'iyyar PDP mai adawa a jihar. To sai dai kuma a wani taron manema labarai a Maiduguri, babban birnin jihar ta Borno, kwamishinan muhalli na jihar Yarima Sale ya ce wannan siyasa ne kawai.
Wa'insu maganganu na shirme da muka je ana yadawa bayan mai girma gwamna ya je lafiya ya yi kwana hudu lafiya muka raka shi lafiya ya bubbude mana ayyuka da gwamnati ya yi tun daga farkon shiga gwamna biyu har zuwa ran juma'a da muka raka shi ni wannan ina ɗaya daga cikin wanda suke kusa da shi duk fa inda ya taka da ban taka ba ba inda muka ji wai an yi mishi wani hayaniya ko an yi mishi wani rashin mutunci duk ana ta yabon shi ana ta mishi kirari na soyayya ana yi mishi mubai'a da godiya irin abubuwan da ya mana shine abin da ya kawo mu anan domin yi wayansu na ya tsada wayansu kareyaki na kiyayya da son hadin kai na jama'a da rashin mutunci ma kasa.
To honorable commissioner, akwai wani fifin bidiyo da yake yawo ko shike daga social media ne na ke nuna cewa kamar mutane ne matasa suka nuna rashin amincewa da wayan gwamnatin jihar Borno.
Wato kamar yadda na gaya maka duk inda gwamnati ne ya shiga ni ne ma daya daga cikin wanda suka je suka tarbe shi a jeji kafin ya shigo garin kuma ba mu barin shi sai ya kwana duk inda ya shiga wannan ina kusa da shi a tawagar mota ma ina kusa ba inda muka ga an yi wannan abu ba ta gida hade-hade ne na zamani amma dai mu a biyu ba mu ba kun kuma wasu sun boya cikin wani lungu suka yi kaga ba za mu bi su mu daina su ba amma je duk mutanen biyu mutanen APC masoyan shi ne magoya bayan shi ne wannan abubuwan da kuka gani ƙarya ne.
Muhammad Bello wani dan jarida ne a jihar Borno da ya shaidi ziyarar gwamnan a biyu.
Akasarin al'umma suna harzuka ne da shugabannin su saboda idan su mutanen suka nemi a yi musu abu gwamnati ta ce ba za ta yi ba to su waɗannan mutane na mutanen garin biyu sun nemi a tsayar musu da wani ɗan takara wanda su suke so to amma gwamnati sai ta ki ba ta buƙatan wanda su suke so din sai dai wanda take so shine ta kabuka ba musu dalilin yin wannan gore kenan kuma akasarin mutane yanda muka yi nazanta da su sun yi bayanin cewar karfin gwamnati tana da karfi a irin wannan abubuwa irin wannan al'amari domin ita take sawa ko kuma ta cire alhali al'umma mutane ba su san waɗanda take sawa din ana sawa to ana samun akasi to su ma mutanen biyu din sun samu akasi da abinda suke so da kuma abinda gwamnati take so shi yasa suka yi wannan bore su sun karyata cewa an yi wannan bore din abinda yasa suka zo wannan wuri suna so su nuna ma gwamnati cewa gwamna sun ji dadin zuwan gwamna din su nuna mishi godiya akan irin zuwan shi to amma kuma ala ayi halin abin ya riga ya faru sai dai su sun nuna ba su sani ba su san ma an yi ba amma gaskiyan zance abin ya faru.
Yanzu dai a iya cewa an shata daga tsakanin jam'iyyar PDP da gwamnan jihar Rivers Nelson Wike bayan da shi da dukkan 'yan bangaren sa suka ce sun fice daga tawagar yakin neman zaben dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Atiku Abubakar da aka sa su a ciki tunda dai ba a cika musu sharuɗan da suka gindaya na sulhuntawa da su ba. Jam'iyyar ta PDP tare da dan takarar ta Atiku Abubakar duk sun fito karara suka bayyana cewa bukatun na Wike da 'yan bangaren sa da suka hada har da sauya shugaban jam'iyyar Iyoci Ayu ba za su samu ba a yanayin da ake ciki a halin yanzu. Wani mai fashin baki kan lamuran siyasa da tsare-tsare a Najeriya, Baba Yusuf, ya yi nazarin hasashen yadda zabe zai kasance wa jam'iyyar ta PDP ba tare da wuke da yan bangaren sa ba.
Na farko abu mai muhimmanci a siyasa shine me za a kawo kurugu jama'a ba jam'iyya ba, ya barin wannan komiti ko kin ba da hakikai zai taba zaben Rivers Jazz. Idan muka dan koma baya kadan zaben shekarar 2015 PDP jam'iyyar PDP an samu kurugu sama da miliyan 1.4 a jihar Bauchi, wanda a lokacin APC sun samu kurugu kusan 65,000 a shekarar 2015 zuwan shugaban kasa Muhammadu Buhari. To amma mu sani a wannan lokaci PDP sun ci wannan kurugu ne a bisa dalilai biyu. Na farko shugaban kasa mutumin PDP, PDP ce take mulki a sama, PDP ce kuma take mulki a jiha, duk da shi Ameti ya fita daga PDP da a lokacin ya tafi ya shiga kungiyar APC. Sannan kuma jama'ar Rivers dama shekaru 15 kafin wannan lokaci a PDP jiha ce a al'adance, jiha ce ta PDP kuma suna son shugaban kasa Jonathan a wannan lokaci, saboda haka wannan kurugu ba na wike ba ne. Shekara ta 2019 aka sake lalaka ta a lokacin wike shi yake kan mulki, ina kan ganiyarsa ya yi zubi na farko, ina so in samu a bani dama ya zubi. PDP sun samu kurugu kusan 473 da 'yan kai, APC sun samu kurugu kusan 1,650 da 'yan kai.
Na kai rabin na PDP.
Amma abin da za a duba anan shi ne abin da PDP suka samu 2015 da kuma abin da suka samu 2019. Hasali ya nuna cewa shi wike ko kuma PDP a ƙarƙashinsa a jihar ta haifin siyasar PDP da karɓuwar ta taron, tunda kurugu 1,470 da wani abu ba ta kai ma rabin kurugu miliyan 1,400 kuma shi yake kan ganiyarsa a lokacin. To saboda haka idan muka zo muka yi wannan waiwaye a dan tafiya da Malam Bahaushe, muka zo muka ce to za mu yi hasashen min zai faru 2024, me wike zai kawo, menene abubuwan nasa, me zai aje mana, ga bisa dukkan alamu zai wahala wike ya kawo kurugu da ya kawo a baya. Dalili shi ne, na farko akwai wani mutum ya fito Peter Obi, ya shigo siyasar Najeriya kuma ya dan kawo wato tsaiko ga tafiyar siyasa musamman ga manyan siyasun guda biyu PDP da APC. Ana ganin akwai mutane suna musamman mutanen kudu suna ganin sa kamar wani zakaran gwajin dabi ne, wala Allah zai zamanto shi ne zai kai jama'ar gaci. To saboda haka ga bisa dukkan alamu magoya bayan Peter Obi a jihar Rivers za su kwakuli kurugu daga jam'iyyar APC da kuma jam'iyyar PDP. Sannan akwai sababbin wanda suka shigo harkar siyasa bana saboda wannan zaɓe da za a yi, a nan ma zai ɗan mawuya. Amma ba na ganin kurugun da zai shi Peter Obi zai karɓa zai canza salon zaɓe a Rivers. Sai kuma wani zakaran gwajin dabe jam'iyyar APC da suke kan mulki sun tsaye da takara jagaban Bola Ahmed Tinubu, wanda fitowarsa za ta dan ƙara canza lissafin siyasa. To saboda haka wannan zai kawo wani sabon wato takaddama ga PDP a jihar Rivers. Amma ba na jin APC za ta karɓi jihar Rivers, amma ma'ana ita ce idan har wiki yana wannan
mu'amala
wannan abubuwa ne, idan yana ganin idan babu shi ba za a tafi ba. Abin da muke magana anan shi ne ba ma jin idan har ya ce ba zai ba wannan jam'iyya ta PDP za ta gana.
Anan za mu da sa'aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Haruna Dauda Biyu da Halima Abdulra'uf. Jimbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.